Wannan rigima dai ta samo asali ne tun daga zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a jihar Gombe dangane da wanda zai takara wakiltar Funa Kaye Kwame da Gombe a majalisar tarayyar Najeriya. Bayan kamar zaben fidda gwani ne aka bayyana Yaya Bauchi a matsayin wanda ya nasara wanda ya samu ƙuri'u 612 yayin da Honorable Kamisu Melentarki ya samu ƙuri'u 190 da kuma Dr. Umar da ya samu ƙuri'u 10 kacal. Yaya Bauchi ya shiga babban zabe inda ya samu nasara akan sauran jam'iyyu, al'amarin da bai wa Honorable Kamisu Melentarki dadi ba, wanda kuma hakan ya sa ya garzayo nan Abuja inda ya sami hukuncin wata kotu da ta sa hukumar zabe ta ayyana shi a matsayin wanda zai karbi takardar shaida. Wannan hukunci bai wa Yaya Bauchi dadi ba, inda shi ma ya shigar da ƙara a wata kotun na daban, ko da yake bai samu nasara ba, al'amarin da ya sa ya dauka ƙara a kotun dauka ƙara ta tarayya dake nan Abuja. A hukuncin da ta yanke, kotun ta dauka ƙara ta jingine hukuncin farko da karamar kotun ta zartas da ya sa hukumar zabe ta bai wa Honorable Kamisu Melentarki takardar shaida. Ta tuntubi lauyoyin bangarorin biyu don jin ta bakin su.
I am Azuama Ifeanyi Augustine, counsel to Honorable Kamisu Melentarki.
Sunana Azuama Ifeanyi Augusta, lawyer Kamisu Melentarki. Cikin tsarin mulki muna da wata damar da wasu alkalai masu girma har guda biyar za su sake duba wannan shari'a. A kotun farko alkali daya ya yi wannan shari'a kuma mun yi nasara. A wannan kotun na dauka kara alkalai uku sun duba wannan shari'a kuma ba mu yi nasara ba. Amma a lokacin da alkalai biyar suka duba wannan shari'a kotun koli, ina tabbatar maka sakamakon shari'ar zai zama daban.
So by the time five other justices look at it, I can tell you that the judgment will be different.
Barista Ifeanyi Afanabo shine lawyer Yaya Bauchi.
Looking at the matter, it was obvious.
Idan ka duba wannan batu zaka ga an mana cinkin cikin girmamawa. Kamar kotu bata ga wani abin da ba daidai bane cikin koke-koken mu. Mu kuma da muka yi nazarin wannan shari'a, muna da yakinin cewa in muka zo nan kotun dauka kara a karamu za ta tabbarwa, kuma muna murna gashi yanzu mun yi nasara. Mun gamsu saboda duk kwalafe-kwalafen mu kotun ta amince da su na halaccin hurumin da ake batu kai na biyu batun dan takara. Wani al'amari ne na cikin gida a jam'iyyance.
A domestic affair of the political party.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.